Zaka a hankali kin sa kwaras kwaras maso kusa da ni yar dagwas dagwas babun da bazan yi ba to get us back together me and you babu fada babu fada soyayya ta bijini my baby my hanjiligidi kirani da honey bunny